أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا وأسر رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله bayan haka da izinin Allah madaukin sarki da taimakon shi da kamawar shi yau litinin 4 ga watan sha'aban shekara ta 2443 hijriya wanda ya dace da shekara ta wanda ya dace da 7 da watan 3 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatu a littafin mai albarka shine al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabul wudu كتاب الوضوء زم تاش بابنا حمسن دبيو بابنا حمسن دبيو الامام البخاري يجي چوا بابن حل يمد مدو من اللبن شم متنزي ايه يم كل قريبا كي دا نونو يا دا اروالشي يا شا نونو كما ارسوانا تازو سلا تازو كل قريبا كي زي سي الامام البخاري يجي چوا حدسنا يحيى بن بكير وقتيبة قالا حدثنا ليس عن أقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا أنه مسيرادة أمنشن الله يا شانونو فماذا ماذا يكر كري باكي باكينشي وقال سيتي إن له دسما للي ينا درومو شي دسما ينا دمسكي شي سان كر كري باكينا متابعه يونس يونس يامش متابع وصالح بن كيسان عن الزهري ده صالح بن كيسان ده زهري وأكما متابع عن انقلو dole sai mun rika amfani da tunanin mu wajen fahimtar menene tasarrufati wa akama yunus wa yamma mutaba'a kuma taya zan mu gano cewa waye yamma mutaba'a yamma abdullahi ibn abbas mutanen da ya kasance yana daga cikin wannan tabakata atba'u tabi'in kuma a ce yama sahabi mutaba'a sahabi bai buƙatar mutaba'a yahaya bai hayya bai ma mutaba'a hayya dan malamin bukhari ne wanda ya amso kai tsaye kenan yanzu na gurin yadda zan mu gane cha akai fa ya mushi mutaba'a daga salih ibn kaisan da salih ibn kaisan su biyu da yunus da salih ibn kaisan sun mushi mutaba'a wajen ruwaya hadisin nan daga zuhuri wa rawaito shi daga zuhuri lais aqili uqail uqail ne aka ma mutaba'a dan cewa akai yunus da salih ibn kaisan sun mushi mutaba'a wajen rawaito hadisin nan daga zuhuri zuhuri shine mu ibn shihab kenan wanda ya rawaito daga uqail shine aka ma mutaba'a zuhuri shine muhammad ibn shihab az-zuhuri kenan wannan abin da Bukhari yake son nuna mana kamar yadda zan mu gani cewa idan mutun ya sha wani abu wanda yake mai romo ne kuma yana da arwalla aka kira sallah to kurkure bakin shi zai wannan hadisin a cikin shi akwai mustahabbancin kurkure baki ga wanda ya sha nono idan zai je sallah kuma ana gama shi da dukkan wani abinci ko abin sha kamar yadda malamai suka yi nassanta dan kada ya tsaya hikimar abin wannan saboda kada ya tsaya akwai wani dan guntun abin yana cikin sallah ya hade shi sallah ko an hana ci da sha a cikin ta dan saboda yace kuma wannan dankon nashi da wangakin shi huta daga bakin mutun ya gana da Allah bakin shi da babu kazamta malamai sun yi sabani cikin wanke hannu kahin abinci da bayan shi zance da yake mafi inganci kahin abinci shine mutun ya mustahabbi ne ya wanke hannun shi sai fa in yana da tabbas kin cewa akwai kazamta to wannan kuma sai ya zama wajibi haka nan bayan ya gama dan saboda kazamtar abincin ta tsaya duka anan aka fahimci wannan duk da shi ma yana da hadisin shi daban Malik yake cewa la yustahabbu ghasalul yadi li ta'am ba mustahabbi bane wanke hannu ga abinci illa an yakuna alal yadi awwalan qazaran aw yabqa alayhi ba'da al-faragi ra'iha sai in ya kasance a hannun mutuna akwai kazamta ko kuma in ya gama wani wari zai tsaya a abincin da yace ba mustahabbi bane ba yana nihin bacewa ba ai a yana nihin hukuncin yana nan abin yana nan amma matsayin shi bai kai ba karhin a kira shi da mustahabbi bai kai ba wannan muhallab yake cewa da annabi yace nono da yasa na kurkure baki na dan saboda yana da romo yace bayani ne akan illar abun nan da yake nan saboda yadda ya tabbata usulul fiqi idan hukunci an riga an san illa shi illa ta cikin usulul fiqi in an san illa shi to yana da saukin yin kiyasi hukunci sai in an san illa shi ake yin kiyasi akan shi kenan yanzu nan tunda annabi yace mana abin da yasa kure bakin shi dan saboda yana da romo kenan sai ya nuna cewa dukkan wani abin da yake da romo ko kuma dukkan wani abin da yake da wari ko kuma dukkan wani abin da yana barin wani sawu a jikin an ci shi to kenan wannan sai ya nuna cewa mustahabbi ne a kurkure baki in an ci shi kenan kiyasi akan wannan dan annabi ya faɗi illa ana sanin illa yin kiyasi an samu damar yin kiyasi ibn jarir at-tabari a cikin tahzib kin shi al-imam ibn jarir at-tabari kamar yadda muka faɗa ran yana da tahzibul sunan tahzibus sunan wal asar as-sabita an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ce su asar wanda malamai suka ce da ya kammala shi bai ida shi ba yar rasu da ya kammala shi da malaman hadisi zai buƙatar komi a cikin ilimin hadisi Allah mashi rahama idan ya dauki hadisi ko da sahihi ne zai yi bayanin hanyoyin hadisin da yake da hanya 20 gare shi 30 gare shi duk sai ya kawo su kuma yayi bayanin hanyoyi lahiyayyu da masu illa yana shi yasa ya kira shi tahzib kenan ta cewa yana gamawa kuma yayi bayanin cewa ma'anar shi kuma kaza ko malamai sun yi sabani akan fiqhun da yake dauke bangaren kaza kuma ga magana da take daidai kan ya huta daga hadisi sanadan wa matanan sai ya kare mishi duk abin da ake bukata shi yasa bai ida sashi bayar da su to a cikin wancan littafi nashi mai albarka tahzibus sunan yake cewa laisa fil khabri ijabul madmad awal al wudu a cikin hadisin nan babu wajibtuwar kurkure baki wajen ko kuma yin arwalla idan dan saboda yace ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam ba tilas bane ga al'umma shi su lazumce su idan saboda wannan mas'ala ce sananna mujarradin aikata abu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a wajabta ma mutun da shi annabi idan ya lazumta akan aiki kullun yana yin shi ba cewa yi ba ku yi wannan abin da ya lazumta yana yi sai dai ya nuna cewa sunna ne amma ba wajibi ba a dokan wajibi ta kalkashin aiki wajibi sai an ya kasance fada ne akai lazumtar aiki kadai shi yasa malamai fiqhu in kaje sun ce kaza sunna ne sai ka bincika abin annabi sallallahu alaihi wasallam lazumta shi ce yayi ba tare da ya ce ayi ba yace dai ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud daga hadisin Ibn Abbas hadisi marfu yake cewa madmidu min al-labbar fa inna lahu dasaman ku kurkure bakin ku daga nono in kun sha nono dan saboda yana da romo hadisi ne yana cikin sunan Abi Dawud wanda hadisi na 191 kuma haka yazo ta hanyoyi da dama nan annabi umarni ne ma yayi yace sai dai wannan hadisin Anas da yake da cewa annabi ya sha nono bai kurkure baki ba kuma bai arwalla ba yayi sallah wannan yana nuni akan cewa ba wajibi bane duk da can yace madmidu min al-laban ana gane ya dai ko ai mun ce sai in annabi ya ce ku yi kaza shine yake zama wajibi to nan a sunan Abi Dawud ya ce ma madmidu min al-laban kin amma bai zama wajibi ba dan saboda ga wani aikin shi can da ya saba ma wannan aikin saboda umarni yana nuni akan wajibi idan ba a samu ba wannan ya saba mushi ba a samu ba wani abin da ya nuna cewa ba wajibi to wannan an samu abin da ya nuna cewa ba wajibi wannan shine aikin ma'aiki alayhi salatu wasalam Abu Hafs al-Baghdadi yayi nuni akan ma cewa kurkure baki daga shan nono mansukhi ne amma malamai ba su goyi bayan shi ba akan haka yace haka ne idan yana nihin cewa wajibin gogagge ne amma ba wajibta shi ba balle a ce shahihi ne sai babu na gaba babu na 53 babul wudu'i minan nawmi baban dake bayanin arwalla daga barci wa man lam yara minan na'asati wan na'asatayni aw la khafaqa wudu kuma da bayanin ra'ayin wanda bai ga ba minan na'asati daga gengedi daya wan na'asatayni ko gengedi biyu aw la khafaqa ko kuma rausayawa kai mutum yana dan gengedi kanshi yana haka wannan ba zai saki arwalla ba wudu'an ba zai saki arwalla ba duka wannan bukhari ya kulla wannan magana yana nihin cewa hadisan nan da zai kawo suna nuni akan wannan mas'ala da zai fada hadisi na 212 al-imam al-bukhari kace haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an hisham an abi an aisha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wannan silsila ce mai kwari cikin su kowa jabalan min al-jibal cikin hibs yake cewa izana asa ahadukum annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ɗayan ku yayi gengedi wa huwa yusalli yana sallah faliyar qurtu yayi barci yazhabu hatta yazhabu anhu an-nawm har sai barcin nan ya tahi ya barshi kana cikin sallah kana gengedi to barka kwanta har barcin ya barka fa inna ahadukum idza salla huwa na'is dan ɗayan ku idan ya tahi yana sallah yana gengedi la yadri bi sambala allahu yastaghfir me yiwa je yana neman gafara fa yusubba nafsuhu ya zagi kanshi wajen neman gafara zagina ana nihin muguwan magana wajen cewa Allah ya mini gafara ya ce Allah mini azaba
ko kuma wajen cewa Allah ka bani kaza a fada aka san abun mai gingin mai barci ba abin da ba ta gagara ba wannan to sai ake so dan kai je neman gafara ya jayo ma kanshi wani abu sai ya bari hadisi na 213 haddathana abu ma'amar qala haddathana abdul waris haddathana ayub an abi kilaba an anas anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izana asa ahadukum idan ɗayan ku yayi gingidi fi salati cikin sallah faliyan amto yayi barci hatta ya alamu ma ya kara har ya san abin da yake karantawa kenan ya zama yana hankaltar abin da yake karantawa wannan sune hadisai guda biyu da al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama ya kulla akan wannan mas'ala kuma wajihin mutabaka akan abin da Bukhari ya kulla babe akai zahira ce shine hani gami da yin sallah idan mutun yana tare da gingidi kuma sake arwalla ba wajibi bane gare shi faqad kalla adamul wudu'u minan nu'asil khafif ba wai na nihin ba cewa gengedi dan karami idan kana cikin wannan kana cikin kana yin gengedi karami ba sai ka sake arwalla ba ba wannan bane yake nihi duk da hadisan suna nuni akan haka amma yana nihin cewa idan mutun yana gengedi to ya bari ya je ya kwanta ya barci har in ya samu barci da ya taso yayi yace ta alilin nahayin yana nunin cewa hankalin shi ya tahi zuwa zai aka salamarin yayi aka san abin da yake nema wajen Allah bari ma ce tana yiwa ya kasance yana roƙon Allah je ya yi ma kanshi zagi ko kuma yana nihin gengedi yana nihin cikin mutum yana cikin nafila kana cikin sallar nafila ka to kada ka ci gaba ba wai ka yanke ba ake nihi kana tsakar sallar ka yanke a ana nihin in ka sallame to ka zamna dan saboda ba wai arwallar ka ta kare ba na gaba cikin shi akwai cewa mustahabi ne mutun ya da zaburar da mutun cewa sallar shi ya fuskance ta da tsoron Allah kuma da faragin zuciya shi ba tare da komai ba ne ta farigan qalbi an waswasa ya kasance sallar shi ya neta ya shige ta zuciya shi babu wani tunani daban dan saboda shi yasa aka ce umarci mai barci da mai gengedi da makamantansu su tahisi harkokin barcin su har sai gengedin ya ta ya bar su dan muhimmancin sallah kuma wannan ya hada dukka sallar dare da sallar farilla da ta rana duka wannan shine ra'ayin al-Imam Shafi'i da jumhurin malamai sai dai bai hudda sallar farilla daga lokacinta ba wai sallar farilla ce masalan ka je yin sallar asuba ka ce kai gengedi ma nake jiya annabi kuma ga hadisin da yace kawai bari in koma in kwanta ko da rana za ta fito ne a wannan kuma sallar farilla lokacinta zai huta ko mun barcin da kake ji wajibi ne kai ta baka ce bari in kwanta har barcin ya tahi ka barta lokacinta ya wuce Malik da jama'a da dama sun dauki wannan hadisin akan cewa nafilar dare ake ni da Imam Qadi Iyad malamin Malikiya a cikin Ikmalul Mu'lim yace dan saboda barcin da sallar dare ita ce lokacin da barci sosai ke shama mutun kai yace annabi ya ambaci illa shine mutun zai je ga istighfari mai yiwa ya zaki kanshi to yace wannan ko idan halin shi haka ne koda da rana ne ya ga wannan abun zai faru to kawai ya bar sallar shi ta nafila har ya je kwanta barci ya same shi muhallabi yayi da awar cewa ijma'i ne akan cewar sal bacin tsarkin mutum wanda har ya kai wannan halin bai san ba abin da yake faɗa ya kwatanta shi da wanda ya kasance kusantar sallah ma yana cikin la taqrabu salatu wa antum sukara ka kusanci sallah kuna cikin maye sun fassara shi cewa wasu malamai cewa kuna cikin barci kawai shi ne suka fassara ta akan da haq Allah mashi rahama yake cewa awwal sakaru bin lam fil aya farkon ayan nan tana nihin maye tana nihin barci amma malamai masu yawa sun tayi akan cewa ta sauko ne akan sha'anin wannan giya hadisin Aisha da hadisin Anas sun yi nuni akan cewa duk wanda haka ta same shi ya rasa hankalin shi to yana daidai da matsayin wanda bai san ba abin da yake faɗa kamar mai maye ne shi ma shi yasa aka kwatanta su to sallar shi bai halitta bai ci gaba da ita abu na gaba makasudin da al-Imam al-Bukhari yake so a cikin wannan baban ya tabbatar mana cewa an-nawm laysir la yanqud barci dan kadan bai warware arwalla wannan kuma ijma'i ne kamar da Ibn Battal ya faɗa mai sharhin sahih al-Bukhari illa al-Imam al-Muzani dan Shafi'iyya ya keta wannan ijma'in yace a sun yi ijma'i amma shi yace yana warwarewa matukar mutun ya ki shingida ko da wannan ne ko gengedi ne al-Imam al-Muzani yace ya warware amma na ra'ayina shi Malik yake cewa inna maqa'iman awraki an awsa jidan fa alayhi al-wudu idan kamar da yadda ki wannan nasin haka ke cikin mudawwana Malik yace idan mutun yayi barci yana tsaye ko yana ruku'u ko yana sujada to ya sake arwalla sauri shi al-Imam Shafi'i ya bambance tsakanin barci cikin sallah da wanda ke ba cikin sallah ba saboda cikin sallah barcin bai yi nauyin ba da har zai zama ya warware arwalla yace idan yana cikin sallah arwallar shi bata warware ba kamar yadda barcin wanda ke zama arwallar shi bata warware ba yace kuma yana da wata mazhabi daban kamar mazhabin al-Imam Malik yace wannan khilafi ne sananne malaman fiqh yadda suka san shi a wajen Sauri da Abu Hanifa bai barci baye warwarewa sai in mutun kishin gidawa yayi kawai ba zai warware mishi ba idan yana zamani a cikin akwai hadisin Ibn Abbas wanda yake marfu'i ne duk da yana da illa cewa ba la wudu'a ala man na masajidan ba arwalla ga wanda yayi barci au kama qala alayhi salatu wassalam wanda yayi barci yana cikin sujada ko ruku'u ba zai sake arwalla ba hadisi ne ya tabbata amma yana da illa yace wanda yake tsaye da wanda ke ruku'u yana yi warihi ya fito daga gare shi dan saboda kawahuwan shi suna bude sai yayi kama da wanda ba da yi kama da wanda ba a zamanin yake ya tattare kawahuwan shi wanda gurin da iska zata huta ba ya tsare ta da wuya iska ta huto to wannan sai Malik yace ya saki arwalla amma da Imam al-Auza'i da Abu Hanifa basu bambance ba tsakanin wanda ke zamanin da wanda ke tsaye da mai barci kadan da mai yawa amma mas kyakkyawan mazhabi dai akan wannan matsala ita ce mazhabin al-Imam Malik barcin idan ya kai kamar da malaman malikiya suke bambancewa idan barcin ya kai kaza ya warwar alwala idan bai kai matakin da zai warware dan gengedi ba zai warware ba saboda me yasa dan ba hadasi bane mazinnatul hadas ne kawai gurin kyauta ta zatan cewa mai yin shi zai iya war alwala shi tana iya warwarewa amma ba daidai yake da cewar kawai daidai yake da wanda yayi iska ba ko wanda yayi bawali kuma wannan yace dukka gabaki ɗaya bayanin nan a cikin haƙƙin mu ne mu al'umma amma sayyidina sallallahu alaihi salatu wasalam yana daga cikin khasa'is kin annabi cewa arwalla shi bat tawarwarewa dan saboda barci dan saboda ai ya tabbata cewa shi yana barci zuciyar shi tana hankalta hankali wannan ke shi zuciyar shi tana halke ko da yana barci ya tabbata yana barci har aji yana rinshari kuma tashi yayi sallah ba tare da yayi arwalla ba wanda hadisin zai zo cikin kitabul azan hadisi na 6907 kamar yadda zai zo nan gaba kenan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma khususiya ce gare shi barci bai warware mishi arwalla ko mun yawan shi dan ya san abin da yake ko da yana cikin barcin da nasin hadisi sahihi sai babu na gaba babul wudu' min ghairi hadasin baban da ke bayanin haka ne ko babu na 54 Al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama yake cewa babul wudu' min ghairi hadasin baban dake bayanin sake arwalla ba tare da hadasi ba yake cewa haddasana Muhammad ibn Yusuf wannan wa kenan Muhammad ibn Yusuf wannan an bada Muhammad ibn Yusuf al-Firabri Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi al-Firyabi ne ba Muhammad ibn Yusuf tunda ba ai ba daga Malik bane ruwaya yake cewa haddasana Sufyan Sufyan ya ba mu labari shine Sufyan wani Sufyan ne nan Sufyan Sauri kenan ba Sufyan ibn Uwayna ba daga Amr ibn Amir kala yake cewa sami'tu Anas naji Anas ha kenan tahwilu sanad wa haddasana Musaddadun qala haddasana Yahya an Sufyan kenan daga an koma ga hanyar Sufyan kala yake cewa haddasani Amr ibn Amir an Anas kala yake cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda inda kullu sai tawadda inda kullu sala Annabi da ya kasance yana arwalla wajen kowace sallah sai ya mata. Qultu sai nace kaifa kuntum tasna'una ko kuma ya kuke aikatawa ku sahabbai. Qala sai ce yujzi'u ahaduna alwudu malami hadis. Ya wadatar ma da ɗayan mai yi arwalla arwalla shi ta wadatar mishi matakar bai hadasi ba. Kenan wannan yake nuna cewa Annabi da zumtar da yi cewa duk sallah sai ya sake mata arwalla wannan mustahabbi ne shi ma kuma da kiyayewa akan al'aula da neman ladan arwalla. Ba wai dan saboda arwalla shi ta warware ba ko kuma dole ne duk sallah yi an mata arwalla shine wannan sahabin Anas yake cewa mu kuma ya wadatar mana arwallan mu dai ta wadatar mana mu salloli da yawa matukar bu mu hadasi ba hadisi na 215 al-Imam yake cewa Allah mashi rahama haddasana Khalid ibn Makhlad yake cewa haddasana Sulaiman haddasani Yahya ibn Sa'id qala akhbarani Bushair ibn Yasar akwai Bashir akwai Bushair yake cewa akhbarani Suwaid ibn Nu'man qala kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a Khaybar mun huto tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar shekara akai gazwatu Khaybar hatta idza kunna bis sahaba hay da muka je gurin da ake cewa sahaba sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asr Annabi sallallahu alaihi wasallam hay mana sallar al-asr falam ma salla yayin da ya salla da abil adima sai ya ce a kawo abinci falam yuta illa bis sawiki ba aka mishi komai ba sai biscuit basket irin nasu kamar da muka yi bayani kaka ce irin wanda zaka tarda ta sha agaras shine ake nihi yace fa akalna kamar da suna da asarid suna da tuwon laushin su wancan lokacin amma kuma ya shi irin shi ɗaya ne zan mu ganshi a cikin sunan Darimi ina ga ko sunan Abi Daud amma da yadda suke yin shi suna su kusan shi ɗaya ne amma bambancin kadan ne yace fa akalna sai muka yi abinci wa sharibna muka yi sha abin sha sun maqaman nabi sallallahu alaihi wasallam ilal maghrib sannan annabi ya tashi zuwa ga magariba fa madmada ya kulkure bakin shi sun masallalan al maghriba sannan ya sallaci magariba gare mu wala mai tawadda bai yi arwalla ba kenan kaga mahallu shariya hutuhi wannan hadisin al imam al bukhari ya koro shi ne karshen hadisi na farko dan ya mana nuni akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana ruko da mafifici baban da yake farko na hadisi na farko ya nuna mana cewa annabi alaihi salatu wasallam duk arwalla shi duk sallar da zai sai ya mata arwalla nabi kuma wannan gashi yace aka kawo yayi abinci ya tashi ya kurkure bakin shi kawai sallah bai saki arwalla ba bukhari so yake nuna mana hadisin farko annabi yayi ruko ne bil afdal ba ya ruko ba wajibi bane gare shin ma da akwai wanda suka yi shujuzi suka ce kuma wajibi ne ga annabiyin arwalla ga kowace sallah suka sanya shi cikin qasa'is in annabi sallallahu alaihi wasallam bangaren wajibabbu wajibat eh to bai ciki wannan bai daga ciki ga magana da take daidai dan ya mana nuni cewa annabi jaddada arwallar da yi ba wai dan ya dauka cewa wajibi bane kuma wannan magana ita ce wanda malamai suke akan ta ijma'i ya tabbata akan cewa yusalli bima sha'a mutun zai yi sallah da abin da yaso in sallah 20 kaga zaka iya yi da arwalla dai sai kai tajdidin ta sake ta ga kowace sallah in ta zo wannan kuma mustahabbi ne wace waye ta malu an yakunu kuma yana yiwa ya kasance qasa'is ne annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga maganan mu ibn shahin yake cewa babu labari bai iso mana ba daga wani daga cikin sahabbai ko tabi'ai cewa suna sake arwalla ga kowace sallah yana in sai ibn umar yace haka ne amma ibn abi shayba yau ruwaya daga waki'u daga ibn aun daga ibn sirin daga yace kana kulafa'u yatawadda'una li kulli salah wannan asar din dake cikin musannaf na ibn abi shayba a hadisi na 302 yake cewa kulafa'ur rashidun sun kasance suna arwalla ga kowace sallah a wani lafazin yace abubakar da umar da usman sun kasance suna arwalla ga kowace sallah in sun kasance a masallaci ne yace a kawo musu tasa Ali yake cewa kawai hujja akan idza qumtum ila salat fasulu wujuhakum in kun tashi zuwa ga sallah ku yi arwalla kenan su kuma sun tashi zuwa ga sallah ce ibnu umar sai ya kasance yana summa nusikha bit takhfif ibnu umar yace can da harkon musulunci wajibi ne duk sallar da za a tashi a mata arwallarta amma daga karshe aka kawo takhfifi da saukake abin cewa ba wajibi bane ba mutun yana da dama ya kawo ya saki dukkan sallar shi yayi arwalla ko na wace ko sallah nawa ce yita da arwallar shi guda daya babu lahi gare shi an gane baban nan ko sai babe na 55 al-Imam al-Bukhari yake cewa Allah mashi rahama babun min al-kaba'ir Allah ya satira min baulihi baban dake bayanin yana daga cikin kaba'ira manya-manyan zanubai mutun ya ki suturta daga bawalin shi hadisi na 216 yake cewa haddathana Usman qala haddathana Jarir an Mansur an Mujahid an Ibn Abbas daga Ibn Abbas kale yake cewa marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi haid min hidanil Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce daga wata katanga daga cikin katanga ta Madina ko kuma garka daga cikin garaken Madina au Makka ko kuma Makka fa sami'a sauta insanin sai ji sautin musu mutane guda biyu yu'azzabani fi quburihima ana musu azaba a kabarinsu da sanarwar Allah Allah ya sanar da shi dan wani ne bai sani ba fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yu'azzabani ana musu azaba kuma yau azabani fi kabir amma ba ana musu azaba bane cikin wani abu babba kenan wannan yana nihin a cikin itiqadusu ba wani abu bane babba wanda kiyaye shi yana da girma dan abun kaba'iru zunub ne ba kabira ba yana nihin ta bangaren zunubi kabira ta bangaren wahala aikin dan annabi ba zai kira mu anamimanci ba da jiki da bawali cewa ba kaba'ira bane kaba'iru zunub ne amma yana nihin ba wani abu bane babba wanda yana da girma wajen kiyayewa sakaki ne suka yi sun makara sanin ce bala haka ne kana adu ma la yastatir min bawl dan wata ruwaya ta nuna cewa da ba sahih al-bukhari take ba yace wa ma azbani fika yace bala innahu lakabir ba au bane mai wahala kiyayewa haka ne abu ne mai babban zunubi kenan kaga sai ta fasara wannan hanya dayan su yace la yastatir min bawl dai su tulta daga bawalin shi wa kana al-akhar yamshi bin namima dayan kuma tahiya yake yawo yake da anamimanci ya gama wannan da wannan ya gama wancan da wancan kenan yayi aka musu azaba kabari wanda har annabi yayi summa da abi jarida sai yace a kawo mishi bawan dabino fa kasaraha kisratain sai tsaga su tsagi biyu fa wada ala kulli qabrin minhuma kisra sai ya azabu sa kowane qabari ya azabu musu wannan tsage guda fa qila lahu sai aka mishi magana aka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah lima fa'alta haza me yasa ka aikata haka lasawa sahabbai duk abinda annabi yayi kwadan ilimi yake sa su yi binciken cewa me yasa akai su san hikimar abin kala sai ce musu la'allahu an yukhaffafa anhum ma lam taybasa me yiwa ayi musu azayi musu saukin azaban nan matakar wannan itacen musu bushe ba ila yayi basa a wata ruwaya yace ko kuma har zuwa su bushe wannan hadisin bukhari ya hudo shi a guri guda shidda wanda wannan yana daga ciki shine guri na farko wannan hadisin kuma ina ga mun ganshi ko a ina ne eh sunan abi daud ne ko a cikin sunan abi daud ne yake cewa yastatiru bay sitirta yana daga cikin sutura an rawaito da cewa la yastabri an yoto da cewa la yastanzihu kuma dukkan wannan kalmomin dukkan suna cikin sahihul bukhari amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min bawlihi kuma la yastanzihu min bawlihi ko la yastabri min bawlihi cin karo ma'anonin zike dukkan mutunan shi ɗaya ne ma'ana ya nuna duka ya hada bai suturtuwa in zai yi a ko ina ma yi yake yi bai neman maboya haka nan kuma la yastabri bai tsarki daga bawali la yastanzihu bai tsabtata daga bawali duka dai aikin shi yake dan sakaki yake da su duka hanyoyin haka ne fa'idodin hadisin wannan na daga cikin fa'idodin shi tabbatar da azabar kabari babu nura ga wanda yayi inkarin ta akwai wanda suke cewa taya za a yi kabari dan karami gashi ba wannan bagare shi kuma mutun a mishi azaba kuma mu da muka je aka binne mutuna ya aka yi ba mu ji ba aka yi duk tawili ne wanda ake gama shi da nassi in ka ce lamurran gaibu hankalinka zaka sa ba yadda za a kafa mu mafi kyakkyawan misali na kawo shi a cikin na kawo bayani akan shi cikin risala ta bahasina da nake bafi kyakkyawan raddin da za a ma masu wannan ra'ayin matakar take da ciki kana jin abin da yake gudana a ciki kana ganin abin da yake gudana a cikin saboda alimin ku ba ɗaya bane ba duniya ɗaya bace wanda muke zamana da shi duniyar mu ɗaya shine zai yi uhu yayi ƙara inji amma wanda yake lahira yana barzakh ko kuma wanda yake cikin ciki bazan fahimci me yake nihi kuma bazan yi musun bace a ƙarya ce kawai yanzu in tace ta ji dan a cikin ta yana halba yana kaza ka ce a ƙarya ce kawai tunda ban gani ba ƙarya ce ba ka ce ƙarya bace to amma kuma kai baka gani ba to wannan yana daga cikin irin wannan abubuwan mutum ba zai inkarin ba cewa ba a sa hankali cikin nassi na gaba wujubul istinja wajibcin istinja'i kuma shine abin da ake nihi anan cewa bai suturta daga bawali bai ya sa hijabi tsakanin shi da bawali shine abin da al-Imam al-Bukhari kuma wata ruwayan ma cewa yana nihin bai ya boyewa ga idanun mutane in zai bawali yace duk da wannan ma'ana ta yi nisa ga ma'anar hadisin na gaba cewa bawali ashe najasa ne dan saboda gashi an yi mishi azaba akan shi sawa'un kadan kin shi ko da yawan shi wannan mazhabi ne na malamai dukkan su babu wanda yake sauki akan sha'anin bawali ba kamar mani bane ko kuma wata najasa wadda ana yau fa an yasirin dammi an yi rangwame ga dan jini dan kadan da makamantar su amma bawali ko mun kadan kin shi ba rangwaman da ake na gaba ashe anamimanci haramun ne kuma kaba'ira ce daga cikin kaba'irul zunub gashi ya zama sababin azaba kabari kuma wannan ijma'i ne na gaba cewa sababi gami da annabi da yayi aka sausauta ma wannan azaba kabarin da aka sausauta musu dan saboda alhurmar annabi ne khususiyya ce tashi ba dan itatuwan wannan ba kamar yadda muka yi bayani a sunan Abi Daud daga cikin malamai akwai wanda suka ce mutun yana iya yin haka nan to amma babu nassi babu dalili akai wannan ba zai zama hujja ba dan annabi khususiyya ne shi ai an tabbatar mishi da cewa ana musu azaba to kai kuma in ka dauki ince ka kafa ma kabarin wani ha ce maka ana mishi azaba kenan ka ma muna na mishi zato ka ce ana mishi azaba ka kyautata mishi zatan cewa ba a mishi ma balle haka neman mishi abin shi irin yadda annabiyan ma wanda ake ma azaba kan mishi in kan mishi cin mutunci ne ma ka kyautata zatan cewa ana mishi azaba kuma ba sani babe na gaba al-Imam al-Bukhari na babe na 656 babu ma jaa fi ghasli al-bawl babun dake bayanin abin da yazo cikin wanke bawali wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li sahibi al-qabr bukhari yace annabi ya hada gami da ma'abucin kabari kana la yastatiru min bawlihi bai suturta gami da bawalin shi kaga hadisin da aka wuce kenan yanzu daga nan zaka gane ta'aliqin bukhari da yake hadisin da ya kawo shi da sanadin shi a wani guri shine yake yin ta'aliqin shi mafi yawaici haka ne kenan yanzu gashi nan da akai kusa da kusa kowa an ya gane amma da an yayi nisa ne kuma sai wanda yake karanci littafin zai san cewa ko wanda malami suka nassanta walam yazkur siwa bawlin nas bai ambaci ba bawalin da ba na mutane ba kenan abinda Bukhari yake nihin tabbatar mana da cewa bawalin mutum shine ake da tabbas in cewa najasa ne amma na dabba annabi bai ambaci ba cewa bai suturta daga bawalin dabba ba a faɗi haka ba hadisi na 217 al-imam al-bukhari ke ce haddathana yaqub ibn ibrahim qala haddathana isma'il ibn ibrahim haddathani rauh ibn al-qasim qala haddathani abu ibn abi maimuna an anas ibn malik qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza tabarraza li hajatihi idan ya huta can hura zai biya buƙatar shi ataituhu bima sai in zo mishi da ruwa fayagsilu bihi sai yayi wanki da shi kenan sai wanke wannan bawulin da shi wannan da Bukhari yake cewa la yastur min bawlihi ma'ana bai suturce jikin shi da tuhar shi da guraran shi bai suturce shi daga bawali sai zama mishi sababin azabar kabari kuma malaman fiqh sun yi sabani akan najasa ta gangar jiki da kuma tuha Malik yace gusa ta wajibi ne farilla ce wasu daga cikin malamai suka ce gusa ta farilla ce ita ce magana Shafi'i da Abu Hanifa sai ma'ana wangakin ana zancen hacewa wajibi ne ko sharadi ne a tahara tsarkake gangar jiki da kuma almakan inda mutum yake sallah ba wai zancen cewa ba kaza ne ba za wanda suka ce ba wajibi bane mutum ya fahimci cewa suna ne ka iya sallah da ita a suna zancen cewa sai dai sharadi ne illa annahu yutabar fi najazat ma qaza da alaqadur dirham sai dai ana nura cikin najasa akan abin da yi kari akan daidai gurgurdan dirhami shi yasa mai iziya yace abinda akai rangwame kamar daidai gurgurdan dirhami wajen sha'anin izini dan saboda malamai sun ta yi kamar yadda zo a cikin alhidaya da bada'u sana'i fi tartibu shara'i na ala'uddin sakaki babban malamin hanafiya ne litan fiqhul muqaran ne ya tahi akan cewa daidai gurgurdan dirhami shi kuma an yi rangwame akan shi ya rasu akan shekara ta 587 shi al-Imam Sakaki kenan hujjan wanda suka wajabta cewa gusar da najasa wajibi ne wannan sune hadisan Ibn al-Qasar daga cikin malaman Malikiya ai mun san shi ko Ibn al-Qasar mai iziya ya ambace shi so dai ina ga cikin littafin shi yake cewa bi qauli Malik yake cewa ya tamilu annahu uzziba Ibn al-Qasar ba yana nihin ya kasance cewa yana nihin azabtarwa ne ai iziya ce ba risala ba ko ya kawo shi yace li annahu kana yad'ul bawla yasilu alayhi fa yusalli bighayri tahur yace yana yiwa ya kasance an mushi azaba ne dan saboda yana barin bawalin yana zubowa jikin shi ba tare da tsarki ba kuma yana kasancewa da gangan da yake yi wannan mutunan daga ciki akwai bayanin cewa nunin cewa yace Ibn Qasar yake cewa Allah mushi rahama yace a wajen mu dukkan wanda ya bar sunna ba tare da uzuri ba tare da tawili ba ya saba ma Allah barinta babu tawili yace sallah shi idan yayi ta duk da yayi sallah shi in yayi ta sallah ce wadda take in najasa da najasa yayi ta sallah ce batatta sai babe na gaba al-Imam al-Bukhari Allah mushi rahama yake cewa babun kawai babe kenan wannan babe ne irin wanda yake lifasali amma qablahu bai amshi tarjuma ba kamar yadda dai sabani akan malamai na wannan ya gabata muna dan bayani akan wannan saboda wani tana yiwa ka wannan darasin zai ji bai ji wancan ba duk da abin mun yi ta maimaita shi hadisi na 218 yake cewa haddathana Muhammad ibn al-Musanna yake cewa haddathana Muhammad ibn Khazim qala haddathana al-A'mash an Mujahid an Tawus an ibn Abbas qala marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabaraini annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce kabari guda biyu fa qala sai yake cewa innahuma yu'azzabani sulalli ana musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabir ba ana musu azaba bane kan wani abu babba mai wahala kiyayewa wa amma ahaduhuma amma dayan su kana la yastaturu min al-bawl bi sitirta daga bawli kun ga ruwaya ta zo ga ta akusan wa amma al-akhar kuma Bukhari sai sassauya hanya dan ya kama kashi da dukkan lafazan nan guda uku da ya tabbata kuma dukkan su sahihai ne dan inda aka maka da guda daya sai ka ganshi a wani guri ko ka ji a wani guri ka ce ai ba haka ba yake hadisin nan an yi kuskure shi ko duka ya tabbata fa kana yamshi bin namima yana tahiya da anami manci summa akhadha jaridatu ar-raqaba ya dauki danyen ice ya dauki bawon ice danye nan mun samu kari cewa raba ba danya duk maimaita hadisi da Bukhari zai akwai fa'ida a ciki nan cewa danya ce he anan muka gani fa shaqqa hanis fa ni sai tsaga ta gida biyu fa garaza fi kulli qabrin wahida sai kafa ma kowane kabari guda garaza shine kafawa kaman nasaba qalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah lima fa'alta haza me yasa ka aikata wannan qala sai ke cewa la'allahu yukhaffafu anhuma me yiwa a sassauta masa azaba malami yayi ba sa matakar bu su bushe ba qala ibn al-musanna ibn al-musanna yake cewa haddathana waqi'u waqi'u ya ba mu labari qala yake cewa haddathana al-amash qala sami'tu mujahidan mislahu yace irin shi ya kawo sai dai yace yastatiru min bawlihi bai sutirta daga bawalin shi ga fa'ida ta karu canca akai la yastatiru min al-bawli kat tunanin wani yace ta tsace yake akuye shi ce bai kiyayewa bawalin ta yana taba shi to wannan ruwaya ta bayyana cewa min bawlihi daga bawalin shi kenan bawalin dan adam ne najasa ba bawalin dabba ba wannan tarjuma shi zahiri ne abinda yasa Bukhari ya maimaita shi saboda wannan fa'idin din dake ciki wanda muka karu da su kuma da sauyawar hanya babu na 57 al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama yake cewa babu tarkun nabi babun dake bayanin barin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan su da mutane sahabbai kenan al-Arabi ya suka bar ba kauye hatta faraga min bawli sai da ya gama bawle shi fil masjid cikin masallaci yake cewa haddathana Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki ken haddathana Hammam akhbarana Ishaq anna Anas ibn Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Arabiyan yabulu fil masjid ya ga wani ba kauye yana bawle cikin masallaci fa qala sai yace da uhu ku bar shi hatta iza faraga har sai da ya gama da'a bima'in sai yace aka mushi ruwa fa sabbahu alai sai ya zuba mushi a gurin ya zuba ma ruwan alaihi kin wannan damirin gawa yake komawa ba kauyen kenan bawalin ake ni bawalin dake gurin nan damirin ka dauka a ce gugar ruwan da aka ba kauyen aka watsa ma kenan kaga damiri ne amma ya koma zuwa ga wannan kin masallacin dan shine aqrabul mazkur ko kuma wani ya dauka cewa wanda ya karu ruwan shi aka watsa ma yadda a cikin larabcin duka tana daukan hakan damiri ne an kawo ba a fadi ba wanda ya koma ma in ka sa fahimtar ka sai kai musu wata mugo fahimtar da kai wani bahasi da na gani kawai i'adatu damiri fi sahihi al-bukhari komawa damiri a cikin sahihi al-bukhari damirin in yazo a rihe ina zaka mai da shi cikin hadisin kakka mai da shi zuwa ga wani gurin da ba shi baka samu go fahimta ko wannan ina ga risala ce mata doktora yake cewa hadisi na babe na ina maza da kai lokaci bari mu baba nan tunda bai da wani dogon sharhi shi babu sabbin mai alal bawli fil masjid babin dake bayanin zuba ruwa a cikin wannan akan bawali cikin masallaci kenan wancan hadisin da ya gabata zahiri ne tarjuma shi kuma zai gama shi da shi da na gaban shi ayi sharhin sa dindin ma'anar sa daya haddathana abul yaman qala akhbarana shu'aybu an az-zuhri wanda wannan hanya ce sananna akhbarani ubaydullah ibn abdullah ibn utbah ibn mas'ud anna aba huraira qala abu huraira yake cewa qama arabiyyun fa bala fil masjid wani ba kauye yayi tsaitsaye bawali cikin masallaci fatanawalahu an-nas mutane suka same shi ma'ana suka tashi wata ruwaya ta fasar mi ake tanawalahu fazajarahu an-nas mutane suka tsawata mishi fa qala lahum an-nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce da uhu ku bar shi dan kyakkyawar tarbiya da karantarwa ta ma'aiki wa hariqu ala bawlihi sajlan mimma ku zuba ma bawlin nashi guga guda na ruwa aw zanuban mimma ko kuma guga guda na ruwa an ce sajil da zanub duka guga ne amma yanda yana agon sajilan wanda yake cikakke tab da ruwa an ce zanub kuma wanda ya kusa cika bai cika ba in kuma dal wanda yake kango ne babu komai a cikin shi shine al-furuqul lugawiyya akwai fanni mai zaman kanshi a janibin lugha wanda ake ce ma al-furuqul lugawiyya bambanci tsakanin dukkan zan mu ga larabci yana zawwa abu da suna daya amma fa a asalin lugar ta larabci akwai bambanci akwai abin da ake bambance su yace fa inna ma bu'istum an aiko ku ne muyassirin masu saukakawa walam tub'asu mu'assirin ba an aiko ku bane a matsayin masu tsanantawa kenan annabi kyakkyawar karantarwa ta shi kuma nan gurin ya raba ta dawwa shi annabi shine bu'isa bai ce fa inna ma bu'istu ni aka aiko kenan sai ya raba su dukkan sa manzanni ne sahabban amma sai yace musu bu'istum alba'si ne ba da manzanci yace musu bu'istum me yasa dan saboda su masu kama mushi ne wajen isar da manzancin shi yasa sai yasa annabi ya raba musu kuma ya nuna musu cewa yadda manzan yake wajibi gare shi yayi saukakawa kuma wajibi ne kamar ɗan aikin ne kuma saboda malazimcin abu ne shi ma yana daga cikin kyakkyawar karantarwa da bada tarbiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam kama yanzu masalan wani ya taho nan wasu yara sun yi wani lahi sun taho nan gurin suna talahi masalan wani ya kama su yana kishi wanda shi ma mai kula da gurin ne sai mu ce mishi masalan wannan gurin ba an ba ku jagorancin shi bane dan ku kashe ɗin mutane alhali kuma ya san cewa ba shi bane jagoran amma raba mishi da aka yi dan lazumta mishi hujja cewa a ya ji aran shi cewa to ashe ni ma masuliya akai na take ba shi gade bane to haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu nihi حديثي نجابيك تشهد دسنا أبدان قال أخبرنا عبد الله أخبرني يحيى بن سعيد أخبرنا قال لك تشهد سمعت أنس بن مالك ناجي أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أنه مسيرة أمنشن الله سيفه دي إلوان تشهد حديثن واندا وانا حديثن دشيدا واندي كغبانشي لإذن الله تعرسي كما أنس دائشي سا شرحي ما قومي بأتيا دن باب بكن دكا حديثي ديني كي تقوى حجة دسو أما كما دكا دهانيو يدى بندما dole sai an gama su duka za a samu sharhin su a sati na gaba in muna cikin masu rai insha Allah ta'ala zan mu ga bayanai akan su abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda mai kuskure Allah mana rahama wassalamu alaikum warahmatullahi